Sunana Diesel.
DJ Ebine. It's about that time, y'all motherfuckers know about this jam, blank man. Roll it one more time.
Bad boy,
Banaji.
Then they talk,
I'm a Banaji.
Liba kurma bane,
I'm a Banaji.
Ang abunchin babu nama,
Banaji.
Banaji,
bad boy,
Banaji. Banaji,
bad boy,
Banaji.
Banaji, magana,
Banaji.
Banaji, magana,
Banaji.
To gashi na zo suna kasa muna hazo. Dole in bala'i because lokaci na yazo. In time balati, fresh boy bandati. Mess with the boy to zaka ga mutakati. A Nigeria an sani a kowanne barayi. Copy copy most of these rappers a barayi. Mu muka fara yi kafin suka fara yi. Eh yanzu gashi nan ma ai za mu kara yi. To nayi zafi kamar ruwan da aka dafa. Da kai nema rappers da yawa kafa. Yo how far na me dey run the town fa. Sarki in na shigo you must bow down fa. On kamar socket ga kuɗi cike da pocket. Ina ta zuwa can sama kamar rocket. Ra fuck it close lock it. Zuba na ke ta yi kamar ruwan famfo a bucket.
Bad boy
Banaji.
Then they talk,
I'm a Banaji.
Ni ba kurma bane,
I'm a Banaji.
Ang abincin babu nama,
Banaji.
Banaji, bad boy,
Banaji.
Banaji,
bad boy,
Banaji.
Banajin magana,
Banaji.
Banajin magana,
Banaji.
Better come boy and see my convoy. Mommy knew I'm gonna make it since I was a bum boy. By it and she, yes, I'm killing shit. Babes in a marmari na, come on killing shit. A song without me, indo me without the seasoning. When a shine verbal have the quantitative reasoning. I'm pistoling any rapper that's not listening. Got too many bars, I think I should be imprisoning. Yeah. Why ya che ma wasa neke? Chinya rappers neke steady ke kache ga sa ake. Baba kaga se ga taneke. Yanzu ma kaga ga taneke. I don't give a fuck, I can only give a lude yi. Cause naga suna sha su kadai neke da kwade yi. Nifa ina hannun yan mata ne kamar lalle. Yanda suke karban shot da yana sai ka ce ba malle.
Bad boy
Banaji.
Then they talk,
I'm a Banaji.
Ni ba kurma bane,
I'm a Banaji.
Ang abincin babu nama,
Banaji.
Banaji, bad boy
Banaji.
Banaji,
bad boy
Banaji.
Banajin magana,
Banaji.
Banajin magana,
Banaji.
Banaji.